أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a cikin wannan darasi namu mai albarka na tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rijalun wa nisa'un hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yau muna ranar 12 ga watan Safar shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam. Wazo daidai da 9 ga watan September shekara ta 2022 miladiya. Kuma wannan shine darasinmu na 37. A darasinmu wanda ya gabata mun ji tarihin sayyidina Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhrin radiyallahu ta'ala anhu. Yanzu kuma insha Allah za mu dora daga kan sahabi na 46 a cikin wannan silsila mai albarka. Wannan sahabi ko shine sayyidina Khabbab ibn al-Aratti radiyallahu ta'ala anhu, wanda ake mishi kirari da mai hakuri kamar dutse. Shine Khabbab dan Arattu dan Khuwailidu dan Sa'idu dan Khuzaimatu, ana mishi alkunya da Abu Abdullah. Ainihin shi Balarabi ne, to sai yanayi irin na wancan zamanin ya same shi, wato kamar aka kama shi kenan, aka karbe shi ko aka sace shi a matsayin kamar bawa, aka sayar da shi. To sai wata mata a garin Makka ana kiranta Ummu Anmar ta saye shi kuma ta bautar da shi, ta ci gaba da amfana da shi. Sayyidina Khabbab ibn al-Aratti, Allah ya mishi baiwar kira, mutum ne makiri, ya musulunta tun a farkon musulunci, tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga Darul Arqam. Wasu daga cikin malaman tarihi ma sun ce shine mutum na 6 wajen shiga addinin musulunci, kamar yadda wata riwaya ta zo daga Kardus, ɗaya daga cikin marwaita. Wannan sahabi mai daraja yana daga cikin nujaba'us sabiqun, wato sahabbai manya waɗanda su ne farko-farkon shiga musulunci, kuma ya halarci yaƙin Badar, ya halarci dukkan yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je. To shi ma ya ji ya raka Annabi sallallahu alaihi wasallam. A rawaita ta hanyar Dari ibn Shihab, yace Khabbab ibn al-Arat ya kasance daga cikin al-muhajirun al-awwalun, kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka azabtar da su saboda addinin musulunci. Ya kasance shi maula ne, wato bararren bawa na wata mata, ana ce mata Ummu Anmar bintu Suba al-Khuzaiyya. Ta kasance ita ɗin mushrika ce, bata musulunta ba. Sauran mushrikai sun kasance suna gana mishi azaba a madadinta, suna mishi tsananin azaba irin ta wulaƙantarwa mai tsanani. Sun kasance sukan ɗaure shi da gashin kansa, sannan su riƙa jan shi a ƙasa. Wani lokacin kuma sukan kama wuyan shi su yi ta murɗawa har sai sun ga kamar zai mutu, sannan su ƙyale shi. Wani lokacin kuma sukan gasa ɗakwankwani, a gasa ɗakwankwani haka sai sun yi zafi sosai, sannan a kwantar da shi a kai a riƙa taka shi. Wani lokacin kuma bayan an kwantar da shi ɗin a kan ɗakwankwani masu zafi masu ƙuna, sai kuma a ɗauko ƙaton dutse a murgino a kan ƙirjinsa har sai ya zama baya iya numfashi sosai. Idan suka ga ya suma kamar zai mutu, sai kuma sannan su ƙyale shi. Amma in ba haka ba, wuni zai yi a irin wannan yanayin. Kawai abin da suke so shi ne ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai lokutan da sukan ɗaure shi, da yake maƙeri ne, sukan ɗaure shi a maƙerar tashi, su kwantar da shi su daddaure shi a kwance sannan su sanya karfi a wuta sai yayi ja su rika kawowa suna dona mar a jikin shi ba gaba ɗayan bayan shi sai da ya zama ko ina babu inda babu tabo bayan shi yayi kace kace da tabo sukan yi mishi duka da kuma azabtarwar da har yakan kasa tashi kwana da kwanaki yakan kasa koda miƙewa tsaye ya tsaya yana faɗa da kanshi yace wata rana da azaba ta yawa gare ni da kuma sauran sahabbai radhiyallahu anhum sai muka tawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan ya shimfida mayafinsa mai albarka a cikin ɗakin Ka'aba yana kwance muka zo muka same shi muka ce ya rasulullahi shin yanzu ba za ka roƙa mana Allah ya taimake mu ba akan mushrikan nan ba za ka yi mana addu'a ba Allah ya dora mu akan su in yaƙi ne ma mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu kada ku yi gaggawa ya kasance kafin ku akwai wasu al'ummatan waɗanda akan kama mutum a tona rami a binne shi iya wuyansa sannan a ɗauko zarto a naga ƙiƙaramar a riga ƙiƙaramar har sai an keta shi gida biyu kawai saboda abin da ake so shi ne ya kafirce amma wannan ɗan ba zai sa ya kafirce ba akan kama mutum a ɗauko matsefata ta ƙarfi ko matsefatoci na ƙarfi a sa su a wuta sannan a riƙa tsikarawa mutum tsakanin naman jikinsa da jijiya da ƙashi ana ɗayowa naman mutum ana ɗayowa nama daga jikin cinyar mutum ko daga cikin kayin mutum kawai abin da ake so shi ne ya furta kalmar kafirci ya bar addinin musulunci amma wannan duka wannan wahalar ba ta sa su bar addinin musulunci don haka ku yi haƙuri kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya ce ku yi haƙuri kuna gaggawa ne amma kuna nan insha Allah Ubangiji sai ya cika wannan al'amarin nan namu na musulunci har sai ya zamto mahayin doki sai ya taso tun daga Sana'a babban birnin ƙasar Yemen har zuwa Hadramaut babu abin da zai same shi babu abin da mutum zai ji tsoro sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma kura kar ta kama mishi abinan kar ta kama mishi dabbobinsa kaga nan haƙurƙurtarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabban shi domin su ƙara jurewa bisa abin da suke kai na imani har ya ba su labarin waɗanda suke kafin su ba da sauran al'ummatai kenan kafin al'ummar addinin musulunci yana faɗa da kanshi Khabbab ibn al-Arabi radiyallahu anhu yace na kasance ni makeri ne ina kera ta kubba a garin Makka to wata rana sai babban kafirin nan kasurgumin kafiri Asi dan Wa'ilu ya sanya ni in yi mishi takobi mai kyau na mishi takobin amma bai bani kuɗin ba sai na zo wajen shi neman kuɗina sai ya ce min wallahi ba zan baka kuɗinka ba har sai in za ka kafircewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na ce mishi wallahi ni ko ba zan kafircewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ko za ka mutu har sai ka mutu Allah ya tashe ka ban kafircewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce ai kuwa tun da haka tun da ku kun yarda ana rayuwa bayan mutuwa to tun da haka ne yanzu ka bari har sai na mutu idan na tashi a ranar kiyama taku in so na biya ka tun da ina da dukiya ina da ƴaƴa sai in biya ka to wannan shine sanadiyar saukar ayan nan afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna ma lam walada atana ghaiba am takhuzu inda ar-rahmani ahada Khabbab ibn al-Arabi ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine saukar waɗannan ayoyi daga baya wannan sahabi mai daraja shi ma ya yi hijira daga Makka ya koma Madina kuma da su aka yi yaƙin Badar da su aka yi yaƙin Uhud duka yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to Allah subhanahu wataala ya buɗa mishi ya zama mutum mai dukiya ya tara dukiya sosai kuma yana yawan kyauta yawan sadaka da sauransu an rawaito daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama yake cewa mun shiga wajen Khabbab ibn al-Arabi a cikin jinyarsa wacce a ita ya rasu sai ya ce ga wani akwati nan ku duba cikin shi akwai dirhami 80,000 ya ce wallahi ba ajiye ta nayi don ina so in wani abu da ita ba kuma ban taɓa hana ta ga wani mai roƙo ba in wani ya zo ya roƙa kawai bayarwa nake yi daga nan sai ya sa kuka yake kuka sai muka tambaye shi me yasa kake kuka yace wallahi ina kuka ne saboda abokaina daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi sun bar duniya ba tare da wani abin duniya ya rage su da komai ba gashi mu an bar mu mun rayu a bayan su asiri zama ba mu da sauran wani wajen da zamu aje dukiya wato mun tara dukiya a bayan su wannan shine abin da yasa na kuka wannan hadisin ya zo a cikin sifatu safwa juzugi na ɗaya shafi na 223 an rawato daga Qais ibn Hazim yace mun zo wajen Khabbab ibn al-Arati domin mu gaishe shi a lokacin da ba shi da lafiya a lokacin nan an yi mishi lalas a cikin sa har sau bakwai sai yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu murƙa roƙon mutuwa ba wallahi da na roƙi Allah ya kare ya karbe kwana na domin jinyar nan ta tsawaita sai na Khabbab ibn al-Arati radiyallahu anhu ya rasu ne a garin Kufa kuma sai na Aliyu dan Abu Talib karamallahu wajhahu shine ya mishi sallah wannan duka yana nan a cikin sifatu safwa juz'in 1 shafi na 223 har zuwa ƙarshe daga nan sai kuma tarihin sahabi na 47 shine sayyiduna Abdullahi dan Umaru dan Khattabi idan Allah ya tafi da gare su shi da mahaifinsa wannan sahabi mai daraja yana daga cikin hasana ta mahaifinsa wato yana daga cikin abubuwan da ake kirgawa na darajojin mahaifinsa cewa yana da ɗa wanda shi ma ana kirga shi cikin manyan sahabbai radiyallahu ta'ala anhu ana masa alkunya da Abu Abdurrahman kuma nasabar shi ta rigaya a cikin nasabar mahaifinsa ya musulunta a rana ɗaya tare da mahaifinsa a lokacin nan yana da ƙananan shekaru amma a lokacin da yana iya gane komai sai dai shekarunsa duka ba su kai 10 ba kuma ya riga mahaifin shi hijira zuwa garin Madina har zuwa sanda yi hijira a sannan ma shekarunsa ba su kai na balaga ba a ranar Badr da ranar Uhud duka bai samu fita gurin yaki ba saboda ƙanƙantar shekarunsa a ranar Uhud kam ya so ya je domin ya zo a sannan shekarar shi 14 a duniya ya zo domin a tafi da shi gurin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi ya ce a kai ƙanƙanta ya maida shi gida farkon yakin shi wanda ya fita ya raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakin Khandaq kuma wannan sahabi yana daga cikin waɗannan mutum 1500 din nan wanda suka yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin bishiya wanda ake kiran su ashabu shajara wanda Allah subhanahu wataala saboda su yi ci innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kuma Allah ya ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ta hanyar Sayyidina Abdullahi dan Umar yana cewa an kawo ni ranar yaƙin Uhud gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ina da shekara 14 to bai amince mu in bi su wajen yaƙi ba Imam Mujahid ɗaya daga cikin almajiran sahabbai radhiyallahu alaihi amma shi tabi'i ne yake cewa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya halarci yakin fatuwa makkata a lokacin nan yana da shekara 20 cif-cif a duniya dan Abdullahi dan Umar idan Allah ya tabbar da gari shi yana da darajoji da yawa a cikin sahabbai nana Aisha radiyallahu anha take cewa ma ra'aitu ahadan alzama lil amr al awwali min ibn Umar tace ban taba ganin wani daga cikin sahabbai wato yayi ruku ya kuma lazimci umarnin farko ya yi ruku kuma ya lazimci umarnin farko ba fiye da Abdullahi dan Umaru Jabir dan Abdullahi al-Ansari ya ce ma minna ahadun adraka ad-dunya illa wa qad malat bihi illa ibn Umara yace babu wani daga cikin mu sahabbai wanda duniya ta same shi face sai da ta dan karkata zuwa gare shi ko shi ya karkata zuwa gare ta in banda Abdullahi dan Umar idan Allah ta bar gare shi Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Umar yace matabun Umara wa huwa fil fadli mislu abihi yace Abdullahi dan Umar ya rasu alhali a sannan a wajen fifiko da falala ana kwatanta shi da mahaifinsa to dai falala da girma irin na sayyidina Umar radiyallahu anhu amma ana kwatanta wannan dan nashi radiyallahu anhu a tare da shi to kaga ai girman nashi ya kai girma kwarai da gaske domin ko a cikin sahabbai radiyallahu alaihim ba kowa ake iya kai shi dab da sayyidina Umar ba in ba manya-manyan nan a cikin khulafa'ur rashidun ba kamar da na faɗa da farko ya musulunta a rana ɗaya tare da mahaifin shi a sannan bai kai shekarun mafarki ba wato bai balaga ba wasu daga cikin malamai kuma suka ce ya musulunta ne kafin mahaifinsa to amma gaskiya abin bai wannan ruwayar bata inganta ba abin da ya fi inganci shine sun musulunta ne a rana ɗaya domin a rawaito daga gare shi ya ce lokacin da mahaifinsa ya musulunta sayyidina Umaru sai ya tambayi jama'a ya ce wai duk garin nan na Makka wane ne wanda ya fi kowa iya gulma wannan ka gaya mar magana nan da nan sai ya yada ta kowa ya ji aka ce mishi wani ne ana kiran shi Jamil ya ce to shikenan barin je gidansa ya je ya samu mutumin har gida ya sallama da shi ya fito ya ce Jamilu ya ce na'am ya ce wai ka san wani abu kuwa ya ce me ya faru ya ce ai na musulunta ai bai bari sai na Umar ya kare bashi labari ba nan da nan ya zarma ya kansa sai ɗakin Ka'aba inda Qurayshawa ke zama cikin masallacin Ka'aba ya taho sai na Umar ku yana bin shi a baya yana zuwa sai ce Saba'a Umar ibn al-Khattab wai Umar dan Khattab ya karkace ya bi sabon addini sai na Umar ku yana bayan shi sai ya leko shi ma cikin masallacin yace ƙarya yake ba karkacewa nayi ba musulunta nayi na bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana tare da shi daga gare shi ma aka rawaito wannan hadisi ware kuwa wannan wanda ya shahara din da daukar zance da kuma yada shi a garin Makka shine wani mutum da ake kiran shi Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi wannan sahabi mai daraja Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya halarci sauran yaƙoƙi wanda suka zo a bayan yaƙin Khandaq duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je to shi ma ya je kuma ya halarci yaƙin nan Mu'ta wanda manyan jarumai din nan na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam komandodi uku gaba ɗaya suka yi shahada ya halarci wannan yaƙi shi ma tare da su Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sannan ya halarci yaƙin Yarmuk wanda aka yi shi a zamanin khalifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuma ya halarci yaƙin da aka yi aka bude ƙasar Misra ya halarci yaƙin Ifriqiya kuma yana da tsananin biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma ainihin abin da ma yafi shahara da shi to da shi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ba wai sai abin da ya shafi ibada ba kadai a'a ayyuka na yau da kullum ma duk inda yake iya tuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya abu kaza ya yi kaza ko me ya iya tunowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a wajen to shi ma sai ya yi hatta irin bishiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kwanciya a karkashin su ko ya tsaya ya huta a karkashin su to Abdullahi dan Umar idan ya zo wucewa ko baya jin bacci sai ya tsaya ya kwanta abu gurgurdan tsawon yadda yake iya tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen shi ma sai ya zauna gurgurdan haka a wajen ga akwai wurin da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana cikin tafiya akan raƙumin shi sai aga ya sauko wato yayi kokarin juya raƙumin sai raƙumin ya yi juyuwa kawai sai ya sauko sai da ya juya raƙumin har sau uku sannan sai ya murmushi sai aka tambaye shi dalili ya ce a'a na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a daidai wannan wajen ya tsaya kan raƙuminsa ya juya raƙumin sai da ya zagaye uku sannan sai ya murmushi sai muka ci gaba da tafiya sai aka ce to ai kuma kai an ga ka sauko ya ce eh raƙumin nawa ne na ga ina daga kan shi din nayi ya juya sau uku yaƙi shine sai na sauko daga kan raƙumin sai na juya shi sau uku kai hatta irin bishiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa shan inuwarsu Abdullahi dan Umar in zo wucewa ta wajen sai ya sa a bashi ruwa in kawo ruwan sa ne ya kwara wa bishiyar saboda wai kar ta bushe kawai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zama a karkashin ta Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya shahara wajen tsananin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai san shi ba idan ya gan shi yana tafiya a cikin garin Madina sai ya zata ko hauka cewa yayi saboda haka zaka ga yana tafiya yayi nan saboda kawai yana kokarin tunowa ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa shi ma sai ya taka didi wannan wajen wata rana ya kwanta bacci sannan yana matashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sai nayi mafarki naga kamar wani abu haka a hannuna kamar ga wani abu nan mai kilkili a hannuna a cikin gidan aljanna duk inda na nuna da wannan abun sai in ga abun ya sai in ga na tashi wato an dauke ni haka kamar da fiffike an kai ni daidai wannan wajen da na gaya wa Hafsatu yar uwata matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta gaya mishi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai dan uwanki mutumin kirki ne salihi ne haka nan wata rana yace na taba yin mafarki sai na ganni kamar akan gabar wuta sai na ga wani mala'ika ya dauke ni ya zo nuna min kan gabar wuta wutar jahannama ina cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ina neman tsarin Allah daga wuta ina cikin fadar haka sai mala'ikan yace min karka tsorata yace daga nan sai na farka sai na zo na gaya wa yar uwata matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gaya mishi sai yace mata ai dan uwanki Abdullahi mutumin kirki ne ina ma da a ce yana yin kiyamul layli yace to tun daga nan kuwa ban taba kwanciya cikin dare na yi bacci ba ban taba kwanciya tun daga farkon dare har karshen sa ina bacci ba tun daga ran kullun cikin kiyamul layli yake al-imam Nafi'u malamin imam Malik al-majirin Abdullahi dan Umar bin mafi yawan ilimin Abdullahi dan Umar ma an ruwaito ne daga gare shi shi Nafi'u din wata rana Abdullahi dan Umar ya fita ya bi da gefen garin Madina tare da shi akwai almajiransa shi suka yi masa shimfiɗa ya zauna suka kawo mishi wata shimfiɗa haka wacce ake ɗora abinci suna cikin wannan sai ga wani makiyayi mai kiwon dabbobi ya zo wucewa sai ya masa sallama sai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya ce mishi taho gare mu ya kai makiyayin dabbobi ka zo mu ci daga wannan abincin sai ya ce a ni azumi nake sai na Abdullahi dan Umar sai ya ce mishi ya za irin wannan tsananin zafin kake yin azumi alhali ga tsananin zafi rana tana da zafi a yau sai ya ce ai ina yi ni domin gujewa wancan zafin na ran alkiyama sai na Abdullahi dan Umar ya ce mishi saboda yana so ne kamar ya gwada shi sai ya ce to ka zo mana ka sayar mana da tinkiya guda ɗaya ko rago sai mu yanka mu gasa mu ci tare da wannan abincin da ke gare mu kai ma sai ka zo ka ci tare da mu kuma mu baka kuɗin sai ya ce a ai ba nawa bane wa'innan dabbobin an bani ne in kiwo na ubangidana ne sai na Abdullahi dan Umar ya ce mishi to ai ubangidan naka yanzu baya nan in kai haka ma bai san kayi ba wannan bawan sai sauri ya juya ya bar wajen yace to ina yi haka ubangidana bai san nayi ba to kuma ubangiji fa Allah bai ganni bane sirna Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu sai wannan magana ta ratsa zuciye shi dama yayi ne dan ya gwada imanin ko kuma ya gwada zurfin hankalin shi wannan mai kiwon dabbobi dan haka ana koma cikin garin Madina sai na Abdullahi dan Umar sai ya lalubi wane ne uban gidan wannan bawa to da kadi samu uban gidan wannan bawa sai ya sai wannan garkin dabbobin kuma ya sai bawa sai ya kira bawan ya ce mishi na sai waɗannan dabbobin saboda haka na baka su kuma na yanta ka kai ma na sai ka amma na yanta ka kuma na baka dukkan dabbobin kaji karamci irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi amin suna da tsananin karamci kwarai da gaske su kwata-kwata abin duniya tsakaninsu da abin duniya kawai shine su amfani da shi wajen neman lahirarsu ba sa kallon abin duniya a matsayin wani abin alfahari ko kuma wani abin da zaka dauka ka boye ba ka so kowa ya sani ko ba ka so kowa ya gani su ba su ka dauki abin duniya ba al-imam Malik radiyallahu anhu an ruwaito daga gare shi yana cewa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya tsaya ya zauna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 60 yana yin fatawa ga mutane a dukkan lokutan aikin hajji ma'ana shekara 60 din nan bai taba yin fashin aikin hajji ba tun bayan wafatin maiki alayhi salatu wassalam. Yace aqila Abdullahi dan Umaru yana daga cikin shugabannin al'ummar musulmai. Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhu ya kasance mutum ne shi mai tsananin ihtiyabi, ma'ana yana ruku da abin da yafi tsanani a cikin addini ko yafi kewayewa da kowace irin matsala. Baya yadda ya bi hanyar sauki a wasu abubuwan da yawa saboda neman dai cika ladansa. Kuma lokacin da abubuwa suka yi tsanani har ta yin khalifancin al'ummar musulmi an yi mishi, da kansu mutanen Sham su Walidu suka yi mishi ta yi, amma ya ce a shi baya su. Lokacin da Sayyidina Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya zo mutuwa, sai aka ga yana kuka, sai yake cewa ma ajru fi nafsi min ad-dunya illa anni lam uqatil fi'atal baghiya ma Ali radiyallahu anhu. Yace ba na jin komai a zuciyata game da duniya, nadama kwaya ɗaya nake yi kawai, cewa ban taya Sayyidina Ali radiyallahu anhu yaƙi ba a zamanin da suka yi yaƙi da fi'atul baghiya. Kamar yadda na faɗa a baya, Sayyidina Jabir bin Abdullahi al-Ansari yake cewa ma minna illa man malat bihi ad-dunya wa mala biha ma khala ibn Umar ma khala Umar wa ibnahu Abdullah. Sayyidina Jabir yace babu wani daga cikin mafaji sai da duniya ta dan karkata gare shi, ko kuma shi ya karkata kadan gare ta, in banda Abdullahi dan Umar da kuma mahaifin shi Umar. Marwan ibn al-Hakam yayi mishi tayin zai mishi mubaya'a akan khalifanci, sai yace mishi mutanen Sham kai suke so ka zama khalifa, sai yace to kuma yaya zan yi da mutanen Iraki, mutanen Sayyidina Ali? Sai yace mu yaƙe su har sai sun zo sun mi ƙauya gare ka. Sai yace wallahi da a ce dukkan mutane za su bi ni in banda mutanen da ke ƙauyen Fadak, wallahi ba zan yaƙe su in yadda a kashe ko da mutum ƙwaya ɗaya ba. Daga nan sai ya fita ya bar shi a wajen. Kamar yadda na faɗa a baya, Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu bayan wafatin maiki alayhi salatu wassalam ya yawaita aikin hajji, kuma mutum ne shi mai yawaita sadaka, kuma duk abin da ya ga ya yi mishi kyau a cikin dukiyar shi nan take ki ba da shi ga Allah subhanahu wataala. Idan ya zauna zama ɗaya yakan yi kyauta da kamar dinari dubu talatin ko dirhami dubu talatin a zama ɗaya. Kaga dirhami dubu gwargwadon kamar naira miliyan goma ko naira miliyan goma sha biyu, to dirhami dubu ɗaya kenan. To yakan yi sadaka da kamar dirhami dubu talatin a zama ɗaya in yi zauna. Almajirinsa kuma bararren bawansa Nafi'u ya ce Abdullahi dan Umar ya kasance duk abin da ya birge shi daga cikin dukiyarsa nan take yake sadakar da shi. Wata rana ya yi tafiya a kan wani doki, in garman doki, da ya ga dokin ya birge shi, ba ko doki ba raƙumi ne, da ya ga raƙumin ya birge shi sosai, a yi nan take sai ya durƙusar da raƙumin ya sauka daga kai, sai ya ce wa bayinsa, wannan raƙumin ku kunce mishi sardinsa da linzamin shi, a sanya shi a cikin raƙumin da za a tafi da su garin Makka, a yanka su a yi hadaya da su. Ya kasance yana da bayi da yawa, to sai bayin shi suka gano shi, idan kada zumci addini kana yawan kula da sallah, yana yawan ganin ka a masallaci, nan da nan sai ya yantar da kai. Wani lokacin ma har ya kawo dukiya mai yawa ya baka, har sai da ya zamto abokan shi daga cikin sahabbai suna gaya mishi, suna cewa bayin nan naka fa mai yaudara ne, yaudara ka suke yi. Yace ai mu duk wanda ya yaudare mu domin Allah ko ya yaudare mu akan abin da ya shafi hanyar Allah sai mu yaudaru. To mutum ne shi mai yawan bin addini kwarai da gaske. Kuma Sayyidina Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya rawaita hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kusan in banda Sayyidina Abu Huraira a cikin mazadi kusan babu wanda ya fi shi yawan hadisi. Kuma ya rawaita wasu hadisan ta hanyar Sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, wasu kuma ya karba daga wurin mahaifinsa Sayyidina Umar Faruq radiyallahu anhu, wasu kuma ta wajen Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu, wasu kuma ta wajen Sayyidina Ali, wasu kuma ta wajen Abu Zar al-Ghifari, wasu kuma ta wajen Sayyidina Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu jami'an, wasu kuma ta wajen Rafi ibn Khadij daga cikin sahabban Madina. wasu kuma ta wajen sayyidina Abu Huraira ko nana Aisha radiyallahu anha wannan duka malaman sani daga cikin sahabbai shi kuma daga cikin wadanda ya karantar a cikin sahabban akwai sayyidina Abdullahi dan Abbas bijimin malamin al'umma akwai sayyidina Jabir dan Abdullahi al-Ansari akwai kuma al-Agarrul Muzani wannan duka sahabbai ne duka sun yi karatu wurin Abdullahi dan Umar daga cikin tabi'ai kuma akwai ƴaƴan shi Salim da kuma Abdullahi yana da dan mai suna Abdullahi da kuma wannan dan nashi Salim Salim kam yana daga cikin malumin imamuna Malik sannan akwai Hamza akwai Abu Salama akwai Abu Salama dan Abdurrahman shi ma almajirin sa ne shi ma Abu Salama dan Abdurrahman yana daga cikin malumin imamuna Malik akwai Humaydu shi ma dan Abdurrahman bin Auf ne akwai kuma Mus'ab bin Sa'ad akwai Sa'id ibn al-Musayyab wayannan duka suna daga cikin malumin imamuna Malik to dukannin su sun yi karatu wurin Abdullahi dan Umar akwai kuma Aslamu maulan Umar ibn al-Khattab wato bararran bawan mahaifinsa shi ma yayi karatu wurin sa akwai Nafi'u shi ma dai maulan sa ne Nafi'u wato malamin imamuna Malik shi ma maulan Abdullahi dan Umar ne ya kuma yi karatu wurin sa da kuma jama'a masu yawa daga cikin tabi'ai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana da tsananin so da kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana kabashi ta san dare wato yadda na faɗa da farko kabashi ce ta san dare sai aka ce ya faɗi sunan wanda yafi kauna a duniya kafa zata warware ai yana sai ya daga murya shi yace wa muhammadahu kamar inda Hausa ne mutum yace ya Muhammaduna ya faɗa haka da ƙarfi nan take sai kafa tashi ta dawo daidai daga cikin abubuwan da ake ruwaitowa na tsananin biyayya shiga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imamu Nafi yace Abdullahi dan Umar ya ruwaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi law tarakna hadha baba lin nisa ya nuna wata kofa a jikin masallacin sa yace me zai hana mu bar wannan kofar saboda shigowar mata Nafi yace Abdullahi dan Umar har ya bar duniya bai sake shiga masallacin nan ta wannan kofar ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a batta saboda mata sauran sahabbai sun ci gaba da shiga ta wurin amma shi dai bai sake shiga ba ruwayar inda ciciya ce Ibn Sa'ad ya kawo ta a cikin Tabaqatul Kubra juz'i na 3 shafin 162 ya kasance wato yakan haɗu da mutum ba ƙauye bararaban ƙauye haka a hanya sai a ga Abdullahi dan Umar ya kwabe arkyabbarsa ya samar ya kwabe rawarin shi ya samar akan tambaye shi me yasa yayi haka idan ce ai ya kasance mahaifinsa abokin mahaifina ne kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake so hasken sa ya dawama to ya rika girmama abokan mahaifin shi to har shi wannan mahaifin shi ne ma abokin Sayyidina Umar amma dan gidan Sayyidina Umar kuma yana girmama shi saboda wannan ya kasance wani lokacin yakan hakura da abun hawan shi ma ya ba wa mutum in ya hadu da abokin mahaifin shi ko kuma dan gidan abokin mahaifin sa yana tafiya a ƙasa sai ya sauka daga kan abin da yake hawa sai ya ba su mutum ne shi kuma da aka yi mishi shaidar tsananin tsoron Allah wata rana wani mutum ya ce mishi ya khairan nas ya kai mafi alkhairin mutane ko kuma yace mishi yabna khairin nas ya kai dan mafi alkhairin mutane yace ni ba ni ne mafi alkhairin mutane ba kuma ba ni ne dan mafi alkhairin mutane ba bar dai ni bawa ne daga cikin bayin Allah ina kwaɗayin rahamar Allah kuma ina tsoron azabar shi ku dai mutane ba za ku gushi ba sai kun sa mutum yayi girman kai kun halakar da shi wannan hadisin isnadin shi ingantacce ne Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Hilatul Awliya juz'i na 1 shafi na 307 to kaga wannan fa sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma bai yarda an yi mishi wani ziga ko wani abun nan ba amma yanzu sai ka ji mutum saboda kana malami mabiya ko almajiri su rika ziga ka kaza ana cewa ta gaze ta Allah ta yi irin mabiyan wancan mutumin haka sai ta Allah ta yi ba dan kai wada sai an ci mu da yaki suna zuga shi kuma yana hawa ai kaida malami tawadu ya kamata a gani almajiran ga su ga misali daga gare ka su ga misali na tawadu kankan da kai daga gare ka su ga misali na tsoron Allah daga gare ka su ga misali na gaskiya da rubun amana da girmama mutane daga gare ka amma babu wani abin da za su gani sai mummunan misali ka kasance kai mai girman kai ka kasance mai yawan cika baki ka kasance mai takama kamar ka fi kowa ilimi ka kasance mai raina na gaba da kai ka zagi yayanka ka zagi malumanka ka zagi manyan malaman addini da waɗanda kai zamani da su har ma waɗanda ba kai zamani da su ba babu wanda ya kai ka kai ka fi kowa to yana ake haka tsakani da Allah ban da ma dai rashin hankali amin duk sanda kaga malami ya ɓace daga kan hanya wallahi mabiya ne suka kai shi duk inda kaga malami ya bar kan hanyar Allah ya kama wasu abubuwan daban ana ta samun matsaloli ana ta yin kuka da shi akan halayyarsa wallahi mabiya ne suka kai shi to wanda mutum in dai bai yi hankali da mabiya ba masu taruwan nan ai maka kabbara ana kirara ka ana abin nan to duk matsalar anan take ware da gaske to mafi yawan irin waɗannan malaman masu kafirta mutane su ma mabiyan ne suke kai su wannan saboda mabiya ba za su yi maka kabbara ba sai sun ji kana zagin wani wata rana wani mutum ya ga Abdullahi ɗan uwar ya zo ya same shi ya ce mishi la yazalu an-nasu bi khairin ma abqaka Allahu lahu la yazalu an-nasu bi khairin ma abqaka Allahu lahu mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar kai kana cikin su matukar Allah ya barka a cikin su to mutane ba za su gushe ba bisa alkhairi sai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yayi fushi yace mishi me ya sanar da kai abin da nake yi a boye ina ruwanka da da muka bani ku ya kore shi ya kasance Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu idan yana karanta alqur'ani kuka yake yana karatun alqur'ani yana kuka musamman ma ayar nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam yani allazina amanu anta taqulubu min dhikrillah shin lokaci bai yi bane ga waɗanda suka ba da gaskiya wato masu imani cewa zuciyarsu ta kankan da kai ko ta ji tsoro saboda ambaton Allah ko saboda tuna Allah idan yi karanta wannan ayar Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu kuka yake ya ta yin kuka har sai gemunsa ya jike da hawaye duk wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu mutane kawai saboda shagala sai mutum ya riƙa yin abin da ya ga dama an kai mishi magana ya ce wai shi yana son annabi wannan sahabban ka gaya masa son annabi sallallahu alaihi wasallam so da suka gan shi suka yi zamani da shi suka ci abinci da shi suka yi tafiya da shi wani lokaci ma su kwana wuri ɗaya tare da shi sallallahu alaihi wasallam kai ina ma ka taɓa ganin shi a mafarkin ma sau nawa ka gan shi in ma ka taɓa ganin shi a mafarkin kana yin ɓarna amma magana ka ce ai kana son annabi ya kasance Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wajen ibadarsa yana da rashin fada ta musamman idan yayi sallah yayi sallah cikin dare sai ya dan kwanta haka in ya dan kwanta da ya dan fara bacci sai ya firgige tashi yana tashi sai ya sake alola ya ci gaba da sallah da ya dan jigin gidi ya fara zuwa mishi sai ya hakura ya sake kwantawa haka yake har gari ya waye yakan yi haka kamar sau uku sau hudu sau biyar a dare daya ma'ana dai shi baya shafe dare gaba ɗayan sai yana bacci an tambayi almajirin sa Nafi'u menene Abdullahi dan Umar yake yi idan ya shiga gida ne yace ai abin da yake yi ku ba za ku iya ba alolai yake ga kowace sallah duk sallar da zai yi sai ya mata alolarta baya dogara da cewa ai yana da alola haka nan zai karatu alqur'ani sai ya sake yin alola an rawaito daga Nafi'u yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance idan bai samu sallar isha'i a cikin jami'i ba to baya sakaci wajen raya wannan daren ma'ana raya daren zai gaba ɗayansa har asuba ba zai bacci ba in dai har bai samu sallar isha'i a cikin jama'a ba to wannan ranar ba bacci kuma saboda neman kusanci da Allah ita ma wannan riwaya tana cikin Hidayatul Awliya juz'i na 1 safi na 303 an ranta zuwa cikin Sirru Aramin Nubala juz'i na 3 safi na 215 Asimu dan Muhammad al-Umari an rubu daga gare shi shi kuma daga mahaifinsa yace ban taba jin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana bada wani labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba faci sai ya fashe da kuka inda zai bada labari akan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kuka saboda soyayya ya gazance Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu idan ya wayi gari akwai wata addu'a da yake yakan cewa Allahumma ja'alni min azami ibadika nasiban fi kulli khairin tasimuhu gadata wa nurin tahdi bihi wa rahmatin tanshuruha wa rizqin tabsuduhu wa durrin takshifuhu wa bala'in tarfa'uhu wa fitnatin tusrifuha yake cewa a cikin addu'a tashi ya Allah ka sanya ni daga cikin mafiya girman samun rabo daga cikin bayinka daga kowanne alkhairin da zaka raba a wannan safiya haka nan daga kowanne irin haske da zaka shirye da bayinka zuwa gare shi haka nan da kowace irin rahama da zaka daidaita ta cikin bayinka haka nan daga cikin kowanne arziki da zaka shimfida shi ga bayinka sanya ni daga mafi samun babban rabo haka nan ka sanya ni daga mafi samun babban rabo daga kowace irin cuta da zaka yayi ta ko bala'i da zaka dauke shi ko ta fitina da zaka juye da ita daga bayinka wani mutum ya ruwaito wasiƙa zuwa wajen Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace ina so ka rubuto min ilimi baki ɗayansa lalle su dan sa'ad daga gare shi aka ruwaito yace sai Abdullahi dan Umar ya rubuta min wasiƙa yace hakika ilimi yana da yawa ba zai rubutu baki ɗayansa ba sai dai abinda zan maka wasiya da shi shine idan har zaka iya ka sadu da Allah subhanahu wataala alhali ka sauƙaƙa wa kanka nauyi daga cin mutuncin mutane ko zubar da jinayensu to kai kokari kai haka kuma kai kokari ka haɗu da Allah alhali cikinka yana ɗamfare baka je wa Allah da dukiyar haram da ka ci a cikinka ba sannan ka je wa Allah alhali ka kame harshenka daga afkawa cikin mutuncin mutane kuma ka lazimci duk inda jama'a suke to ka lazimci wurin ma'ana kada ka zamto mai farraka tsakanin jama'a Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhu ya shahara sosai kwarai da gudun duniya Ibn Shihab ibn az-Zuhri yace Adrana Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhu yayi nufin zai zagi wani bawa daga cikin bayinsa yayi masa lihi yace har ya fara Allahumma al-an yace Allahumma sai tuno kawai shikin sai ya kyale shi kuma Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhu wato ya guje wa fitina matuƙa lokacin da aka yi yakin Siffin da yakin Jamal sauran yakokin da aka yi shi bai halarci ko ɗaya daga ciki ba duk ne daga baya ya yi nadamar ina ma da ya je wannan yakokin ya taya Sayyidina Ali radiyallahu anhu kuma ya kasance shi mai faɗar gaskiya ne duk ɗacinta yakan faɗe ta wannan ne ma ya janyo masa wannan azzalimin nan Hajjaj ɗan Yusuf As-Saqafi ya shahadantar da shi ƙwarai da gaske kashe shi wani azzalimin gwamna ne da aka yi shi a zamanin Banu Umayya gwamna ne amma ya kashe sahabbai radhiyallahu anhum da yawa ya kashe tabi'ai da yawa ɗakin Ka'aba ma ya taɓa rushe ɗakin Ka'aba ƙwarai kuwa musulmi ne amma har ɗakin Ka'aba ya taɓa rushe bayan mutuwarsa waɗanda aka samu a kurkuku kaɗai iya mata an samu sun kai guda 16,000 waɗanda ya kulle a kurkuku maza kuwa ya kashe sun fi 30,000 ya yi kisa sosai yana da hasanat da ake ambata to amma gaskiya hasanat din nashi wato kyawun ayyukan nashi kaɗan ne ba su fi ɗigo ba a cikin ƙaton kogi na ruwan zinabansa domin ya kashe sahabbai ruwan Allah alaihi dewa tabi'ai ko ba a magana da cikin tabi'an da ya kashe akwai Sa'ir bin Jubair shine ma na ƙarshe wanda har yi ce masa zan kashe ka yace amma an ka kashe ni daga ni ba za ka sake kashe wani ba da haka ne ku abin da ya faru bayan ya kashe shi sai Allah ya dora masa tsananin kishirwa ƙarshe ma dai ya haukace a haka ya mutu musulmi ne ba musulmi ne kawai dai zalunci ne su kuma mutanen wayannan zamanin Allah ya yi su ga ƙarfin imani amma kuma suna da tsananin biyayya ga shugabanni tana dai shi shugaba ne an naɗa shi gwamna a garin Madina ko a garin Makka shi kenan kawai da suka zuba mara ido amma kuma a hakan bai wuce in yi kuskure su gaya mishi ba kamar shi sirna Abdullahi ɗan Umaru radiyallahu anhu shi wannan hajjajin ne ya kasance sallar juma'a sai ya jinkirta ta sai can wajen la'asar sannan ya fito a yi wata da shi ne gwamna shi ne limami to abin ya yi yawa har sai da sirna Abdullahi ɗan Umaru radiyallahu anhu ya yi mishi magana to da ya yi mishi maganan nan sai ya ji haushi ya ce mishi ya kai maƙiyin Allah ka halasta wa kanka haramin Allah ka zo ka yi yaƙi a ɗakin Ka'aba a cikin garin Makka ka karkashe mutane ‘ya’yan sahabbai da jikokin sahabbai ka karkashe su ka kuma rushe ɗakin Ka'aba to Hajjaju a lokacin da ya mishi baƙaƙen maganganu sannan sai da bayan mutane sun juya ba kowa a gurin sai kira wasu daga cikin jama’arsa ya ba su wata kibiya ko mashi wanda aka sa wa samu wato dafi poison yace su je sun yi daji su soke shi da wannan to sannan shi ya tsufa ma don a sannan shekarunsa sun doshi kusan 80 da wani abu da suka je suka soke shi da abin a ƙafar shi to da yake shakiyi ne shi Hajjajin wata rana sai ya zo gaishe shi alhali ba shi da lafiya yayi mishi sallama bai amsa mar ba yayi mishi magana bai amsa mar ba Imam al-Bukhari ya rawaito cewa Hajjaj dan Yusuf as-Saqafi ya shigo wajen Abdullahi dan Umaru sai ya ce mishi wai ya kake jin jikinka Abdullahi dan Umaru sai ya ce jikina qalau yace to me ya same ka asabani man amara bi hamli salahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu ya'ni al-Hajjaj yace abin da ya same ni shine wannan wanda yayi umarni aka dauki makami a cikin haramin Allah wanda bai halatta a dau makami ba yayi umarni aka dauki makami to shine ya taba ni daga nan sai Hajjaj ya fita gaba daya kunya ta lullubi shi wannan kadan kenan daga cikin irin zalunci da rashin mutuncin da Hajjaj yayi Sa'id bin Jubair ya ce yayin da mutuwa ta zo wa Abdullahi dan Umaru sai yake cewa ban yi nadamar wani abu ba a duniya illa nadamar abu uku yawan azumi da ba zan samu damar yi batun da yanzu rasuwa zan yi sai kuma yawan tsayuwar dare suna da damar cewa kuma ban je na tai sai na Ali yaƙi ba a zamanin da ya yaƙi da fiatul bagiya wannan shine Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhu ina ganin anan zamu tsaya sai Allah ya kai mu a darasi na gaba zamu ji tarihin sahabi na 58 Julaybib radiyallahu ta'ala anhu da fatan Allah ya ƙara yaddasa ya nannanka ta ga dukkan sahabban ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah ya saka wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhairi kuma Allah ya ba mu albarkarsu Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mutuncin mu lafiyar mu da dukiyoyin mu da iyalan mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ƙarshen mu na samu cika da imani Allah ya kiyaye mu daga hatsarurrukan rayuwa Allah ya kiyaye mu daga mummunar kaddara Allah ya kiyaye mu daga jinyoyi masu wuyar magani Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya zahira wa batin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المدينة الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.